Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis 3 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Dan sanda Afirka ta Gudu na gudanar da bincike kan gano akalla gawawaki 21 da ake kyautar da san masu hakar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba. Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta dakile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia dake karkashin ikon Rasha a kudancin kasar Ukraine. Kwanaki shida gabanin zaben rabin wa'adi na Amurka, shugaba Joe Biden ya fitar da wani sabon gargaɗi game da barazana dake tattare da demokuraɗiyyar kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shirkwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da kisan mayakan kungiyar ISWAP 3 tare da tabke wasu a lokacin da suka yi yunkurin kai hari a wani sansanin soja da ke jihar Neja. To ko me masana harkokin tsaro ke cewa akan yadda jihar Neja ke neman zama matattara ƴan ta'adda?
Wannan matsala ta jihar Niger ba wani abu ya kawo wannan ba illa sakaci da rashin mai da hankali akan yin abin da ya kamata. Sannan kuma duba da cewar wannan yanki yana da tasiri matuka ga zaman lafiya da tattalin arziki da kuma tsaro da mulkin Najeriya. Shi yasa suke mai da hankali akan shi.
Dr. Yahuza Ahmad Getsa kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa mahukuntan Najeriya na ci gaba da bayyana takaicinsu akan yadda masu wasu 'yan ƙasar ke ƙara bijirewa doka. Wannan na zuwa ne bayan da hukumar custom a jihar Kebbi ta ce ta kama tabar wiwi da wasu kayayyaki da aka haramta shigo da su ƙasar a baya-bayan nan. To ko me yasa bin doka ga wasu ya zama da wahala?
Abin da yasa dan Najeriya zai son doka saboda doka an ba ta aiki Najeriya. Waɗanda an manya shugabanni suke wada karya doka, sannan waɗanda an nasu mutane da ƴan uwansu komi sun ka aikata ba a yi musu komi.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace rana a Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Dan sanda Afirka ta Gudu na gudanar da bincike kan gano akalla gawawaki 21 da ake kyautar da san masu hakar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba da aka samu a kusa da wata mahakar ma'adanai a garin Krugersdorp da ke yammacin birnin Johannesburg. A cewar 'yan sanda an gano gawawakin 19 a jiya Laraba da rana, sannan kuma an gano wasu biyu da safiyar yau Alhamis din nan. Yan sanda sun ce suna kyautata zaton an kai gawarwakin ne zuwa inda aka gano su ne, wanda wajen haƙar ma'adanai ne mai zaman kansa. Za mu iya tabbatar da cewa safiyar yau ne tawagar masu aikin bincike da ceto suka koma wurin da lamarin ya faru. Yayin da suke bincike sun gano ƙarin wasu gawarwaki biyu, sun kwaso su daga buɗaɗɗen wurin kamar yadda kakakin 'yan sanda Brenda Murdili ta faɗa yau Alhamis. Wannan mummunan abu da aka gano shine na baya-bayan nan a cikin jerin abubuwa da suka shafi harkar haƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba a yankin Krugersdorp. Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta dakile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia dake karkashin ikon Rasha a kudancin kasar Ukraine, a cewar wani babban jami'in kasar Rasha. Sakataren kwamitin tsaron kasar Rasha Nikolai Patrushev ya dora alhakin harin da aka kai kan tashar nukiliya akan sojojin Ukraine. Yana mai cewa suna amfani da makamai na yammacin duniya waɗanda za su iya haifar da bala'i a duniya. Sanarwar ta Patrushev ta zo ne bayan da babban hafsan sojin Ukraine ya ce tun farko har-haren na Rasha sun auna manyan yankunan ƙasar da lugudan wuta, inda suka lalata gine-gine da samar da makamashi ga tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia mafi girma a Turai. Jami'ai sun ce an katse tashar da ke kudancin Ukraine tare da lalata manyan layukan wutar lantarki da ya sa ta dogara da injina masu amfani da man diesel, a cewar kamfanin Energo Atom na Ukraine. Kwanaki shida gabanin zaben rabin wa'adi na Amurka, shugaba Joe Biden ya fitar da wani sabon gargadi game da barazana da ke tattare da demokuraɗiyyar kasar. Yana mai cewa masu kin amincewa da zabe sun dora Amurka kan hanyar hargitsi. Akwai 'yan takara da ke takara a kowane mataki a Amurka waɗanda suka ki yin alkawarin amincewa da sakamakon zaben da suka shiga, in ji Biden a jawabin da ya da yammacin jiya Laraba a tashar jirgin ƙasa ta Union da ke Washington. Ya ce masu kada ƙuri'a a mako mai zuwa za su yi tambaya ko 'yan takara da ke kan takardun zaɓe za su amince da sakamakon zaben nasu ko sun yi nasara ko ba su yi nasara ba. Amsar wannan tambaya tana da muhimmanci kuma a ganina ya kamata ta zama mai yanke hukunci. Kuma amsar wannan tambaya ta rataye ne ga makomar ƙasar da muke matuƙar so da kuma makomar demokuraɗiyya da ta yi mana abubuwa da yawa.
To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Shell kwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da cewa jami'anta sun daƙile wani hari da mayakan Boko Haram suka yi yunkurin kaiwa a wani sansanin soja da ke ƙaramar hukumar Borgo a jihar Niger Najeriya, inda dakaran suka kashe mayaka uku sannan suka kama wasu suka kuma kwace makamai masu tarin yawa. Ga ƙarin bayani daga Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Now on the Wawa issue, it was Boko Haram, Iswap terrorists that went to attack that location.
Daraktan samar da bayanai a hedkwatar tsaron Najeriya kenan, Major General Musa Danmadami ke tabbatar da cewa harin da aka kai a babban barkin sojoji na Wawa dake garin Borgu a jihar Niger, mayakan Boko Haram ne suka kai shi. Dakaranmu sun dakile wani mummunan harin ta'addanci da Boko Haram suka kai a kan barkin Wawa dake cikin garin na Borgu, inda nan take muka hallaka 'yan ta'adda guda uku, kana aka cafke guda biyar a raye. Bugu da ƙari, sojojin sun cafke bindigogi ƙilar HK-25 da bindiga ƙilar PKT harsasai sama da guda 500 da kuma ƙarin wasu harsasai na musamman guda 677 da kuma ƙarin wasu harsasai na bindigar AK-49 guda 3,900 da gurnet-gurnet guda 2 da kuma bumabamai guda 7 kana da katon uku na wasu abubuwan fashewa. To yanzu me ake ciki?
Subsequent operations were carried out within the same vicinity.
Dakaranmu sun sake bin sawu zuwa tun gargagara da ƙauyen Damala, inda aka sake haduwa da 'yan ta'addan na Boko Haram nan take kuma aka bude musu wuta, inda muka cafke guda 13 a raye, kana sauran kuma garin gudun tsira suka fada cikin wani kogi. To ko za ka mun ƙarin bayani akan irin 'yan Boko Haram din da ko kama a raye?
To be tantamount to that investigation for us to come and start giving you details, the dimension or the hierarchy in the rank and file of ISWAP and Boko Haram.
Waɗanda muka kama a raye ana nan ana gudanar da bincike a kansu, ba daidai bane yanzu in saki baki in yi ta ma bayani dalla-dalla a kansu. Bincike dai na gudana, kuma in an ƙara bincike zan sanar da kai.
You get it much more later.
Kalaman Manjo General Musa Danmadami na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan. Baicin masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa, jihar Niger sannu a hankali na ƙara zama matattara na 'yan Boko Haram, abinda ke ƙara jin hankalin masana irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso.
Wannan matsala ta jihar Niger ba wani abu ya kawo wannan ba illa sakaci da rashin mai da hankali akan yin abin da ya kamata, sannan kuma duba da cewar wannan yanki yana da tasiri matuƙa ga zaman lafiya da tattalin arziki da kuma tsaro da mulkin Najeriya, shi yasa suke mai da hankali akan shi.
To a halin yanzu ina mafita,
akwai buƙatar a yi din mai yiwuwa wajen ganin cewar an yi abin da ya kamata kafin abin ya kai ga wato kucewa ya shiga hannun da zai fi ƙarfin hukumomin da suke aiwatar da wannan abu. Shigar jihar Niger ya zama wani abu mai sauki ga 'yan ta'adda kashi uku, 'yan ta'addan Ansaru, 'yan ta'addan ISWAP da 'yan ta'addan Boko Haram. Za mu ga cewar sun fara ne da ƙaramar hukumar Rafi ita kadai ko ko ince ƙaramar hukumar Shiroro, amma yanzu sun mamaye yankin jihar Niger da wasu yankuna masu yawa na jihar Kogi da kuma wasu bangarori da dama wanda suka shafi sauran sassa na ita arewan tsakiya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Saudiya ta yi musayar bayanan sirri da jami'an Amurka da ke nuna cewa Iran na shirin kaiwa ƙasa hari, kamar yadda jami'an Amurka uku suka faɗa a ranar Talata da ta gabata. An ƙara nuna damuwa game da yiwuwar kai hari kan Saudiyar da ya zo a daidai lokacin da gwamnatin Biden ke shukar Tehran kan yadda ta ke murkushe masu zanga-zangar da ta yadu da kuma yin Allah wadai da aika daruran jirage marasa matuka da tallafin fasaha zuwa garasha don amfani da ita a yakin ta a Ukraine. Mun damu da hoton barazanar kuma muna ci gaba da tuntubar juna ta hanyoyin soji da na liken asiri tare da Saudiya, inji kwamitin tsaron kasa a cikin wata sanarwa. Ba za mu jinkiri ba na daukar mataki na kare muradunmu da abokananmu a yankin. Saudiya ba ta bada amsar bukatar yin magana ba. Ofishin jakadancin Iran a Majalisar Dinkin Duniya ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya Laraba cewa ikirarin ba shi da tushe. Shugabannin kasashen duniya na mayar da martani da kyakkyawan fata bayan sanarwar cimma yarjejeniyar zaman lafiya da tsagaita buɗe wuta tsakanin bangarorin da ke rikici a yankin Tigray na arewacin kasar Habasha. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce yana wakiltar wani muhimmin mataki na samun zaman lafiya. Muna yabawa bangarorin da suka himmatu wajen tabbatar da zaman lafiya don cimma wannan yarjejeniya. Amurka za ta ci gaba da jajircewa wajen tallafawa wannan tsari da zaman lafiya karkashin jagorancin kungiyar tarayyar Afirka da hada kai don samar da zaman lafiya a arewacin Habasha. A wani sakon Twitter da ya wallafa jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi maraba da sanya hannu kan yarjejeniyar na tsagaita buɗe wuta inda ya yaba wa kungiyar tarayyar Afirka kan kokarin da ta yi na samar da zaman lafiya a arewacin Habasha.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Hukumar hana fasa kwabri a jihar Kebbi ta ce ta kama dauran tabar wiwi 294. Kuma a cikin ƴan makonnin da suka gabata ta kama wasu kayayyaki ciki har da shinkafar kasar waje da man fetur da motoci da darajar su ta zarta naira miliyan 78. Lamarin da ya sa masu sharhi kan lamarin yau da kullum ke ƙara tofa albarkacin bakin su akan yadda wasu ƴan Najeriya ke yin watsi da dokokin kasar. Ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana daga Sokoto.
Ba a Najeriya ba kadai har ma da kasashen duniya an shaidi ƴan Najeriya da yawa doka karan tsaye, abin da ya sa ake ganin saba doka cikin jinin su yake. A ɗayan bangaren kuwa gwamnati ta yi tanadi na masu sa ido ganin ana bin dokoki, sai dai bai hana ƴan Najeriya taka dokokin ba. A jihar Kebbi dake arewa maso yammacin Najeriya, hukumar hana fasa kwabrici ta ce ta kame wasu mutane da kan yi wa doka karan tsaye na shigowa da kayan da aka haramta, ciki kuwa har da tabar wiwi, kamar yadda kontrolan hukumar Joseph Atta ya bayyana.
Mun samu kunshi 294. Kun san dai in an kama shinkafa ko an kama takalmi ko kaya an yi lissafin su a kudince, amma maganin kwaya to ai ba ma maganin kudin ake yi ba, ana maganin illa da zai iya jawma mutane yanzu mun lafiya ko kuma irin fashe-fashe da ake yi da talinci, wanda duk masu irin wannan abu sai su dan kurba irin wannan kwayoyi, hankalin su ya komo can kafin su irin wannan abu.
Har wayo hukumar ta kama wasu kaya da suka hada da motoci, shinkafar waje, tufafi taba jiki, man fetur da dai sauransu, da kudin su na zarce naira miliyan 78 duk a cikin watan Oktoba kadai. Ba ma wai kamen ba, irin yadda jama'a ke kokarin hana jami'ai gudanar da aikin su da daga cikin abubuwan da ke kara nuna ƴan Najeriya ba su son bin doka, kuma a cewar kontrolan hukumar wannan laifi ne.
Akwai wasu kuma an aje su ne a kona-kona ko a daji, har na je ma wasu suka hau ma ice can sama da ɗan wayan su, in an hango mu muna zuwa sai a kira shi ɗan fuskura ce ga sun nan zuwa, kar ka biyo wannan hanya, ka biyo wancan hanya, wannan shine signaling to smuggle. To dokanmu ta hana wayannan abubuwa.
To wai me yasa ƴan Najeriya ba su son bin doka duk da ganin cewa yin hakan kan iya kawo ci gaban kasar? Professor Bello Bada, mai sharhi akan lamuran yau da kullum, yana ganin cewa
abin da yasa ɗan Najeriya zai son doka saboda doka an ba da aiki Najeriya, waɗanda an manya shugabanni su ke ware karya doka. sannan waɗanda an nasu mutane da yan uwansu komi sun ka aikata ba a yi musu komi da ya zan kuma lallacin hanci da rashawa inda duk an ka bashe su komi ne in ka ana ganin ka an sake ka duka amma kai da kanka in kaga cewa mutum mai galihu ya karya doka kuma an yi mai hukunci to dole ka kama kanka
bijirewa dokoki da yan Najeriya ke yi na iya zama daya daga cikin abubuwan da suka jefa kasar cikin mawuyacin hali wanda jama'a da yawa ke kokawa akai kuma duk da hakan suna saba dokoki to ko hakan zai magance matsalolin kasar wannan tambaya ce da ya kamata yan kasar su amsa wa kawunan su Muhammad Nasir muryar Amurka daga KB a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan muhimmancin wanke hannu Bincike ya nuna cewa tsaftar hannu na da matukar muhimmanci kuma yana da rawar da yake takawa wajen kare kamuwa da kuma yada cututtuka a tsakanin al'umma. Dalilin haka ne yasa hukumar lafiya ta duniya ta ware rana ta musamman a watan Oktoba na kowace shekara a matsayin ranar wayar da kan jama'a game da kula da tsaftar hannu. A don haka ne abokin aiki na Mansur Sani dake Muraɗi a Jamhuriyar Niger yayi hira da mai kula da kuma gargaɗi kan tsafta a ma'aikatar kiwon lafiya dake jihar Muraɗi Dr. Usmani Yakuba inda yayi magana akan alfanun dake tattare da wanke hannu da kuma illar da rashin hakan ke haifarwa inda ya fara da bayyana cewa
babbar fa'inta ta farko da muke son al'umma ta yi bangaren nan na tsafta ma gaba ɗaya aka dunkule ta tsafta ayyuka ne wanda dan adam ya kamata ya yi shi da kanshi na kiyaye malatutuka wanda ana iya dauke su tsakanin dan adam da mutum ko tsakanin dan adam da dabba ko tsakanin dan adam da ruwan sha ko tsakanin dan adam da muhallin shi ko tsakanin dan adam da abincin da zai ci kinan kaga duk wannan tsakanin ya kamata dan adam ya san yana da halaka da muhalli yana da halaka da abinci da dan uwan shi da dabba da itace da duk abin da ke goye da shi dan adam ya san shi kankan shi ya ma hi a wannan abubuwan daraja kinan wannan dumalatin zai dauka rayuwar shi ga wannan abubuwan ne ya kamata dan adam ya fahimta nan ne yake dauko su dangance da halayen shi dangance da bukatuncin da zai yi a cikin rayuwar shi nan ne zai dauko wannan malaci ko kuma yanda zai shi ya dauko shi to sai ya gano ta nan yake dauko shi sannan in an kuntan shi ne zai kiyayewa zai gane lalle abin nan yana da muhimmanci to sai abu na biyu wanke hannu don me aka ba wankin hannu muhimmanci hannu shine dillali na kazanta tunda an ce dan adam iya da halaka da muhalli iya da halaka da abinci da ruwan sha da itace da dabbobi da duk inda zaka dahawa kenan hannu wannan dillalin malatin ne shine zai ka dahawa ya dauko maka malatin nan ko ka shafa a jikinka ko ka ci a bakinka ko ruwa ne ka sha ko in iska ne ka shake shi duk abin da ma'amala ce da wani dabba da in ko dabba ta taba wurin kai ka zo ka hau ko wani tsuntsu ya taba wurin kai ka zo ka hau duk in wani ya riga kai taba mahallan kai ka zo ka hau nan wurin ne hannunka ko jikinka zai dauko maka wannan malati to in ba kai hattara ba abin nan zai shiga ta bakinka ya shiga ta hancinka ya shiga ta idonka ya shiga ta hudodin jikinka tunda duk jikin mu fadar kuke gani duka hudodi ne wa in mutum bai hattara ba duk kofi ne ga sunan na shiga malati ga dan adam na kwayoyin cuta saboda su ba ganin su ake ba kankana ne ta hanya kwata ta hanya hancinka ta bakinka in ka sha ko ka ci wani abu nan ne zaka dauka malatin
wani irin cututtuka aka dauka ta dalilin rashin kula da wanke hannu
rashin kula da wanke hannu malatutukan wanda ake gauga ya dauka babu kaman ma a ce kwalara ko zawo da amai ko kuma akwai ciwon tsutsotsin ciki saboda in mutum kana zuwa magewayi ba ka wanke hannu kana ma'amala da bayan gari ko na dabbobi ko na mutum anan kwayoyin cutar tsutsotsin ciki suke tsutsotsin ciki kunga akwai kwarba akwai macijin ciki akwai abubuwa da yawa wanda suna shanye jinin mutum ta nan ake dauko su to kaga mutum bai tsafta ba bayan yayi ma'amala da muhallin shi ko da wasu ayyuka wanda yake yi nan ne hannu kaza mi zai kawo mishi tsutsotsin cikin nan ya zama musu illa ga jikin shi sai ga mutum yana ramiya ko kuma mutum yana yin jikin shi yana kasala ko jinin ya rage ba akan ya gane ba sai an ji wani gaganewa
me yasa ake gargadin yara a makaranta akan wanke hannu
to abin da yasa mu likitoci muke gargadin yara shi dan adam aka ce kamar karamin ice ne in ka shuka shi tun yana dan karami kana bayar ruwa in ya karkace ka tara shi to mun so kamar wanke hannu ya zama to tabi'a ce ta dindindin ta shiga a cikin rayuwar dan adam saboda da farko na ce mutum duk a rayuwarka tun ka zo duniya har ma ka barka a ce to kana da mu'amala da wannan abubuwan da na hudu farko to in ya zama to karamin yaro ya tashi da tabi'o'in wannan na tsafta tun yana karami yana zuwa makaranta ana koya mishi to an so ya girma da su an so ya hatara an so ya aikata in ya girma shi ma sai ya zama to kamar shi ma ya zama likita mai daukar tutan nan yana yada ta al'umma duka ta gane abin da ake nihi ta dauki wannan zance ta je ta aikata shi a yaki da cutar gaba da kaji abin da yasa aka hiba yaro karhi saboda kwale yaro ita kamar fara takarda ce in kai rubutu daidai zama na yaki kaji abin da yasa
karshe me sakon ku ga al'umma akan fa'idar wanke hannu
babban sakon mu zuwa ga al'umma wajen wanke hannuwa akwai lokacin wanda suke da muhimmanci na wanda wajibi ne dan adam ya wanke hannuwa dan adam in zai ci abinci wajibi ne ya wanke hannuwa dan adam in ya fito daga magewayi wajibi ne ya wanke hannuwa dan adam in zai ci abinci ya wanke hannuwa dan adam in ya gashe-gashe ya wanke hannuwa dan adam in ya aikin hannu kun ga akwai masu kwasa taki akwai masu yin kila akwai masu yin tuki akwai masu yin biro ko biro kake kana taba abun ordinator wannan wanda tafureta ana daddana dukkanin wurin ma akwai kwayoyin cuta ya kamata dan adam duka ayyukan da kake jika ka dora wanke hannuwa ko kuma amma ba ka wanke ba jika ya zama to da duk in zaka ci abinci nan a tabbatar da ka wanke hannuwa kuma wanke hannuwa ma shi ma yana da sharadi ya zama to kamar a ce duk sati dan adam ko shi da iyalin shi ma gaba daya ya hore su da yanke akaiwa saboda a cikin akaiwa nan koyon cuta suna boyewa in ka je magewayi bayan ganin sai sai a ciki ko da ka wanke hannuwa ma sai ka abun bai tasiri ba amma ya zama to dai mutum ka bar zama da akaiwa nan tana yin tsawo kwarai kamar ta ba ta dan adam ba abun bai da kyau to kun ji dai abin da muke so ka kira ga al'umma alhamdulillah dai ya zama to kowa ya gane gashi-gashi shi ma ya da cuta yake to a dora wanke hannuwa dangance da taimaka mu da a tsaya da ya da cutar nan insha Allah za mu ci nasara a cikin kasan
To madalla ganin yadda wanke hannu ke da matukar muhimmanci ga kiwon lafiya yasa a jamhuriyar Niger ake koyar da shi a makarantun primary a matsayin darasi mai zaman kansa Madam Almu Aisata Hamza ta yi karin bayani game da tasirin hakan
wanken hannu ya kamata yaro a koya mai tun yana fitit matarar da muke koya musu tun suna yara ita takwas ce ta wanken hannu dun a koya ma yaro da ruwa mai tsafta da sabuli kenan wani lokaci ya kamata mutum ya wanke yaro ya wanke hannun shi in yayi wasa in ya fito da makewaya in ya ci abinci in ya tabo ɗansu abubuwa haka masu kura ko masu salte lokacin nan yaro ya kamata ya wanke hannun shi kamin ya yi amfani da wannan hannu kuma da wani irin ruwa ya kamata ya wanke hannun shi da ruwan sabuli da ruwa mai tsafta kinda da ruwa mai tsafta da sabuli zaka wanke kakka wanke hannunka da ruwan dauda ka ce ka wanke hannu kenan ka kara ma kanka wani malati le san kin wanke hannu ko mu da muna yara muna lakwal an koya mana a lakwal tunda daga lakwal muke hita da tarbiyoyi iri-iri na tsafta an gwada mana na hannu na komi da komi an gwada mana kamun a ce yau lezane 2000 corona ta zo kenan mu deja tun da muna koyawa cikin lesson de morale l'hygiène des mains kenan yaro ya kamata a koya mishi yanda zai wanke hannuwan shi kafin ya amfani da shi kuma me yasa ake wankewa saboda ciwo hannu wuri ne mai taba ciwoyi wuri hanya ce ta daukan malati hannu kenan ya kamata da hannu da cikin akaiwa duka yaro ya wanke a addinance ma kun ga in za mu sallah sai mun wanke hannuwan mu mun tsaftace jikin mu sannan mu yi a sallah kenan hannu hanya ce ta malati kenan mu wanke shi da kyau rigakafi yahi magani
su ma daliban ba a bar su a baya ba dan sun bayyana wa abokin aikin nawa Mansur Sani abinda suka sani game da muhimmancin wanke hannu.
Sunana Alkhairat Abdulrahman.
Wace kalar ciki?
Sai a wanke hannu saboda cuta.
Me za ki ce ma sauran yara wanda ba su wanke hannu?
Kazan Ta'aratu Abdul Karim.
Shekara kina?
9.
To menene ake ce ma wanke hannu?
Tsafta.
Yara ake wanke hannu misali?
A cuda ko ina da ko ina da sabuli da ruwa.
Ruwan masu kyau ko kuma masu dauda?
Masu kyau.
Sai a wanke.
Muhammad ya yi aure.
Yanzu kuma na ga hannunka kamar da dauda. Ka wanke shi? Eh?
Ah.
Eh? To menene sunanka?
Kalan.
Ya aka kaba ba ka wanke hannu ba.
Ah, yanzu da cikin kalas ne.
Daga cikin kalas kake. Me muhimmancin wanke hannu? Dawa dawa yake koya muku ku rinka wanke hannu a gida ko ku a lokal.
Maran.
Me kake cewa?
Cewa da ke a rinka wanke hannu.
dani kare ce cikin abubuwan da kace tana kawo matsala in ba wanke hannu ba
an ga shiga makiwa garbi wa wanke hannu ba yana kawo matsala sai misali yari
ni madan sace muku game da wanke hannu
an wanke hannu saboda cuta
da ina ake wanke wa yanzu a wanke
da bayan da cikin tarin nan da sabuni da ruwa
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma kun da je abin da kwararru ke cewa game da muhimmancin wanke hannu kuma ya kamata a rika ba wa yara kwarin gwiwa kan wanke hannu domin fa an ce rigakafi yafi magani da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka danganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani sai ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya
sai da ke aka ce doliya ana ta wani
to yanzu kuma bari mu karanta muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na hadin gwiwa daga Rugan Malam Shagari da Balaruwan Kanwa da Faruku Mahe Karo ga Sokoto. Kuka ce daidai lokacin da ake ranar tunawa da ƴan jarida. To mu dai babu abin da zamu kira ƴan jarida illa wani sashi mai muhimmanci cikin al'umma. Ganin yadda suke hada gwamnati da talakawa kuma suke bayyana abin da yake shine gaskiyar lamari a wasu lokutan. Allah ya kare ku mutanen mu ɗan jarida sai ra'ayin Ali Rafka na gashuwa mai cewa Allah sarki talakawan Najeriya an dade ana gasa mana azaba ta tsadar rayuwa kuma a yaudare mu da 500 mu sai da kudura ya kamata mu tashi tsaye wajen zabar ƴancin mu kada mu bari ai mana sakiyar da ba ruwa ra'ayi na gaba ra'ayin ka ne Husaini Alhaji Umar Fore ba gashuwa kai ko cewa kake canza sheka da wasu gwamnoni na jam'iyyar adawa ta PDP biyar suka yi don marawa Peter Obi dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Labour baya yayi daidai ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantawa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau kace a yayin da ƴan takarar mukamai daban-daban ke baje kolin manufofinsu a Najeriya mu kuma muna nan muna jiran su a rumfunan zabe domin bambancewa tsakanin tsaki da tsakuwa a tsakanin su tunda dai mun san daidai mun kuma san aka san daidai da abin da ya dace mu yi saboda haka Allah ya kai mu shekara ta 2023 lafiya to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau
to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice
Afirka ta Kudu na gudanar da bincike kan gano akalla gawarwaki 21 da ake kyautar zaton masu haƙar ma'adanai ne ba bisa ka'ida ba da aka samu a kusa da wata mahaƙar ma'adanai a garin Krugersdorp da ke yammacin birnin Johannesburg. A cewar 'yan sanda an gano gawarwakin 19 a jiya Laraba da rana, sannan kuma an gano wasu biyu da safiyar yau Alhamis ɗin nan. 'Yan sanda sun ce suna kyautata zaton an kai gawarwakin ne zuwa inda aka gano su ne. Wanda wajen haƙar ma'adanai ne mai zaman kansa. Rasha ta faɗa yau Alhamis cewa ta dakile harin da Ukraine ta kai kan tashar makamashin nukiliyar Zaporizhia da ke ƙarƙashin ikon Rasha a kudancin ƙasar Ukraine a cewar wani babban jami'in ƙasar Rasha. Sakataren kwamitin tsaron ƙasar Rasha Nikolai Patrushev ya ɗora alhakin harin da aka kai kan tashar nukiliya akan sojojin Ukraine yana mai cewa suna amfani da makamai na yammacin duniya waɗanda za su iya haifar da bala'i a duniya. Kwanaki shida gabanin zaben rabin wa'adi na Amurka, shugaba Joe Biden ya fitar da wani sabon gargaɗi game da barazana da ke tattare da demokuraɗiyyar ƙasar, yana mai cewa masu kin amincewa da zaɓe sun ɗora Amurka kan hanyar hargitsi. Akwai 'yan takara da ke takara a kowane mataki a Amurka, waɗanda suka ƙi yin alƙawarin amincewa da sakamakon zaben da suka shiga, inji Biden a jawabin da ya da yammacin jiya Laraba a tashar jirgin ƙasa ta Union da ke Washington. Saudiya ta yi musayar bayanan sirri da jami'an Amurka da ke nuna cewa Iran na shirin kai wa ƙasa hari, kamar yadda jami'an Amurka uku suka faɗa a ranar Talata da ta gabata. An ƙara nuna damuwa game
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Baba Yakubu Makeri wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma